mai magana da yawun rundunar sojojin saman Najeriya Air Commodore Ezekiel Ledara Mola ya ce jiragen yakin su sun kai wasu munanan harahare a yankunan Bulakurege dake cikin dajin Sambisa kamar yadda Air Commodore Dara Mola ke cewa sun sami wasu bayanan sirri ne dangane da yadda mayakan na Boko Haram suka kaura zuwa wani bangare a cikin dajin Sambisan inda suke shirye-shiryen kaddamar da wani gaggarumin hari akan sojoji da fararen hula inda kuma jiragen yakin Najeriya suke musu rubdugu ko da yake wasu daga cikin mayakan na Boko Haram sun yi yunkurin arcewa zuwa wani bangare na daban a cikin dajin Sambisan amma jiragen yakin Najeriya samfarin Alpha Jet sun bi su inda suke musu kofar rago kuma sun kone su kurmus wannan sabon farmaki dai na jiragen yakin Najeriya mai take Operation Decisive Edge na zuwa ne bayan kammala jirangiyar harare ta sama mai take Operation Retreat 3 wanda rundunar sojan Najeriya dake aiki cikin rundunar Operation Lafiya dole ta kaddamar kamar yadda babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar ya mun karin bayani
wannan Operation Retreat da aka gabatar wanda mun kare shi kwana biyu da suka shige an gabatar da shi ne saboda wani dalilai na musamman na daya mun fahimci wajen da Boko Haram suke abunan taruwa suke ayyukan su suke meeting da sauransu kuma muka fahimci wurare wajajen 22 wanda daga farko muka gama da wurare 18 kuma daga ƙarshen nan mun kare da sauran wurare guda biyu abinda muke yi shine mu tabbatar da cewa waɗannan mutane ba mu ba su wani sarari da za su iya fitowa su zo su halaka jama'a haka kawai ba so kuma wannan operation da muka yi muna godewa Allah abun yayi nasara kwarai da gaske mun samu nasara sosai daga area na Tumbus din da kuma wuraren Zambiza duka saboda haka wannan operation lalle ya taimaka mana kwarai da gaske abinda muka sa gaba yanzu shine wato decisive age wanda shi kuma shi ma wani operation ne wanda muka fara shi wajajen kwana biyu ko uku da suka shige shi kuma dalilin sa shine akwai wurare waɗanda mun san cewa Boko Haram sun sassaka IED sun tare hanya ba yadda za a yi mutane na ƙasa su iya shiga to shi sa muka yi lancin wannan decisive ne saboda mu tabbatar da cewa mun rusa waɗannan wurare gaba ɗaya saboda mu iya kare mutuncin ƙasarmu da kuma jama'armu gaba ɗaya
gabanin wannan hari na baya-bayan nan sai da jiragen yakin Najeriya suka kai wani farmaki a yankin Mina dake wajajen Gulumba Gana da Kumshi a arewacin jihar Borno inda nan ma aka halaka mayakan IF da dama aka kuma rusa musu sansanoni kamar kuma yadda masanin tsaro Al-Mustafa Leman ke cewa muddin jiragen yakin Najeriya suka ci gaba da kai irin wannan hari akai-akai to tabbas a iya kawo ƙarshen aikayakar ƴan ta'addan nan da dan lokaci
operation da suka kaddamar kwanakin nan na cimma burin kai ƙarshen yaki da Boko Haram din nan abu ne da na farin ciki ga kowane ɗan Najeriya ita kanta yaki yanzu an daina zancen waya iga ta ga mutum yanzu yaki ya koma kimiyya da wannan abin da aka cimma aka fara aiki da shi tabbaci za a kai ƙarshen labarin nan saboda inda da shi aka fara da har da yanzu nan ba zancen Boko Haram a Najeriya abin farin ciki ne abin jin daɗi ne da aka ce yanzu an fara amfani da irin waɗannan na'urorin kimiyya kuma an na tabbatar da kwanaki an kai wasu ru a kasashen waje kuma na tabbatar da Allah su da shine aka yi ta wannan hidimun ko abin da zamu ce a ci gaba
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya